masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya na sanyina ya aka kwana
to malama grace
ko a sakwatanci ko a hausance ma kwana ne ya aka kwana ka sani wato manyan manyan kalmomi nake da su a sakwatanci na sakwatanci
awo na gane cewa akai amunka kwana
ai amunka kwana to
amunka kwana har da ke malama grace na hada nake ha amunka kwana ha har da ke ho ciki ha
to amunka kwana na sanyina
to lahi alumi walla lahi alumi alhamdulillahi
to badalle na sanyina wannan cuta ta corona kuma ana nema a koma gidan jinne dan akwai kasashe da dama ma da suka janye saucin nan da suka yi saboda an lura cewa cutar tana ƙara habaka a nan Amurka ma ana harsashen cewa in ba a yi hankali ba nan da ƴan kwanaki masu zuwa za a iya samun mutane 100,000 da suke kamuwa da cutar a kowace rana domin a halin da ake ciki yanzu sama da 40,000 suke kamuwa kowace rana.
Wato malama Grace kamar yadda dama muka yi ta sha fadi ko kuma muka yi ta dokar manazarta suna fada wato wannan al'amari fa ba yaki ne fa na gwamnati kadai ba amma in kika lura zaki ga da nan da wasu akai har da nan ture ma da ake ganin an waye da kuma musamman can kasashen mu da ake gani akwai dan karancin wayewar to amma zaki ga an maida abin wai kamar wai aiki ne kawai na gwamnati in fact wasu ma dokoki da gwamnati ke sa sai mutane suna ta ganin cewa kawai ana sawa ne don uzura musu ko wani abu so mutane kamar ba su dauki abin a matsayin su ma suna da rawar da za su taka wurin yaki da wannan cutar ba
haka kaga a nan Amurka abinda hukumomi suke ƙara jaddadawa kenan cewa matasa ake ƙara gargadi to kamar yadda kake faɗa cewa wannan kowa yana da rawar da zai taka domin ganin bayan wannan na farko ya kare kanshi na biyu ya bada gudunmuwa ga dakile yaduwar wannan cuta
eh kwarai da gaske kuma muna fata Allah ya ci gaba da yi mana kariya daga kamuwa da wannan cuta duk wasu cututtuka masu addabar al'umma
amin summa amin
Coronavirus, sai que te manda a dunia. Coronavirus,
da muka saba bari mu bude wannan babi. Aka ce kaga sai an haihu ake aure kana kuma kowane mai rai
amma fa ni amma ni malama gare malama eh haka ne amma dai malama gare ina da jashin ba sai an yi aure ne ake haihuwa ba
to wannan ma dai ina ga ya kamata mu kafa wannan a dalilin mu na ta da zumunta domin kaga kamar wannan ne da ake magana ce wanda kwai da kaza
wanne ne kaza waye riga wani duniya to gaskiya kan ni dai na san ba a haihuwa sai an yi aure
wanda akai auren an haife shi akai
to yanzu dai
da kaza
dai haka din ne dai
ai shine to da kaza dai da kwai wanne fara zuwa duniya
a to lalle kan abin nan akwai abin lura da shi akan shi kwarai da gaske.
To ina tsammo za mu sa wannan muhawara a dandalin mu na Facebook, za mu so masu saurare su muhawara akai a cikin da haihuwa da aure a cikin biyun nan wanne ne aka fara yi
eh gaskiya ne
da haihuwa da aure to yau dai bari mu fara da haihuwan to.
To shikenan to ba matsala.
Eh wato muna mika gaisuwar fata alheri da te muna ga likita Dr. Musa Yahaya da matarsa Sofia domin karuwar ya mace da aka samu makon da ya wuce a nan Amurka a jihar Ohio inda suke makaranta wadda aka sa wa suna Sadiya to Allah raya Sadiya da kuma yayyenta Bilyaminu da Yahaya da kuma Saratu. Sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga ma'aurata waɗanda suke shirin aure. Bari mu fara da gaisuwar fata alheri zuwa ga Reverend Mari Sani Bature da iyalansu waɗanda za a ɗaura auren 'yarsu Grace Sani Bature wato MBU kenan da angonta Joseph Peter Sile za a yi auren ne ranar Asabar mai zuwa da karfe 10 na safe a majami'ar Ekwa Seminary da ke Jos jihar Plateau. Sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga Adamu Habu Umar ɗan Yanga a Taurar jihar Jigawa da amaryarsa Kadi Umar waɗanda za a ɗaura mu aure a yau ɗin nan da karfe 11 na safe.
To haka kuma akwai wato gaisuwar fatan alheri da kuma wato taya murna zuwa ga iyalan gidan Alhaji Ibrahim Umar wanda shine babban mai wato akantan kuɗi na jihar Kebbi bisa ga auren daurin auren diyarsa da za a yi shi ma a yau Asabar din wato Malama Shafa'atu Ibrahim Umar da angunta Abdulkadir Atiku Bandado wanda za a yi shi a yau Asabar din nan kenan in Allah ya kai mu da karfe 11:30 na safi a makarantar Sheikh Umar Ika Makirar Gandu birnin Kebbi tare da fatan Allah ya sanya alheri kuma ya bada zaman lafiya.
Amin summa amin. To wannan an riga an yi mutuka raba muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Alhaji Haruna Bibi Watar Mutsuwa bisa auren diyarsa da aka yi ranar Juma'a. Sai dai abadan ban bai aiko mana da sunan amarya ba, bai aiko mana da sunan ango ba. To amarya da ango iyalan Haruna Bibi Watar Mutsuwa muna muku fata alheri mutuka raba.
To a gaba kuma sai gaisuwa da fatan alkhairi na Abari ya huce zuwa ga ƴar uwa abokiyar aiki Saratu Zubairu wato ƴar jarida ce a gidan rediyon Vision FM da ke Sokoto a jihar Sokoto Najeriya bisa ga ita ma ɗaurin auren da za a yi nata idan Allah ya kai mu a ranar Juma'a tare da angunta Bashar Mukhtar Pharmacy wato a ranar Juma'a in Allah ya kai mana rai 10/7 na wannan shekara ta 2020 da misalin karfe 2:15 na rana wato za a yi shi ne a masallacin Juma'a na Sarkin Musulmi Sa'ad Abubakar da ke gwiwa Locus unguwar Tanki a cikin birnin Sokoto. Muna yi ma Saratu Zubairu da Bashar Mukhtar fatan alkhairi, Allah ya bada zaman lafiya kuma ya bada zuri'a ɗayyaba.
Amin summa amin.
Kuma Allah ya sa a haifi ƴan jarida.
magada sana'a
eh ko da yake gamin gambiza ne ba mu san wa zai janye wa tsakanin pharmacy wato mai kula da sha'anin magunguna da kuma yan jarida
eh san aka ce ai so so ne amma san ka yafi ko
ai to ke wane kiga ya kamata a ce ya hirin jayi nan
a cikin biyin nan ko ko a zama mai har hada magunguna ko a zama
kuma ya zama dan jarida
in aka zama ɗan jarida ma ba laifi domin a cikin aikin jarida ma za a koyi dabara har hada magunguna a wurin
tabbara
a tambayi a neman binciken kokon sai a koyi aikin har hada magunguna
to ba ruwa na pharmacist Bashir Muktar na jinki don haka ke kika faɗa ba ni na faɗa ba
dadin sana'a kenan
haka kuma wato zamu taya murna ga ɗaya daga cikin ƴan uwa abokan aiki wato ɗan jarida ne tsohon wakilin gidan rediyon muryar Najeriya kenan wato Sharif Baban Umma wanda shi kuma nadin sarauta ne za a yi masa wanda uban kasar Sokoto ta Kudu zai yi masa a mukamin wakilin sharifan Sokoto ta Kudu wato sabon gari kenan akan haka muna taya wato Sharif Usman Baban Umma wa murnar wannan nadin da za a yi masa a yau din nan asabar shi kuma da karfe 11 na safe insha Allahu a nan garin Sokoto
to Allah ya sa yi adace Allah kuma sa a gama da jama'a lafiya ana aure ana haihuwa ana kuma rasuwa
gaskiya ne malama Grace
to muna mika gaisuwar ta'aziya ga Emmanuel Nyaba da danginsa duka da kuma Ecclesiar Equa Plateau Church a Jos domin rasuwar mamarsu mama Grace wadda ta rasu a wannan makon bayan dogon jinya to Allah ya jikanta Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen baki daya
to amin malama Grace haka kuma akwai gaisuwar ta'aziya ga wato iyalai da ƴan uwa na Mani Usman wanda aka fi sani da Mani Alaramma kenan a garin Sanyin na ta wato karamar hukumar mulkin Tambuwal a jihar Sokoto wanda shi ma Allah ya yi wa rasuwa a wannan makon da ya shige. Muna miƙa ta'aziyya zuwa ga mai ɗakin sa Hafsatu Muhammad Sanyin na da kuma sauran dukkan ƴan uwa akan wannan rashi da fatan Allah ya gafarta masa kuma Allah ya kyautata bayan da ya bari Allah ya sa ya huta ya kuma bada hakurin wannan rashi.
Amin suma amin. Bari kuma mu miƙa gaisuwa ta'aziyya ga abokin aikinmu wakilinmu da ke Birnin Eko Babangida Jibrin domin rasuwar kawun shi Alhaji Hassan Usman da ke zaune a Tudun Wada Zaria. Muna miƙa gaisuwa ta'aziyya ga iyalan da kuma dangi baki ɗana wakilinmu Salisu Aibu Malumfashi wanda ya rasa sirikinsa a cikin wannan makon, wato Alhaji Bello Sa'idu Kazaure. Da waɗannan duka da Allah ya ji kansu, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen.
To amin Malama Grace, amin summa amin.
Makon da ya shige mun gaggaida waɗanda suke aiko mana saƙonni ta hanyar email. Yau kuma za mu garzaya shafinmu na sada zumunta.
Gaida abokanmu na wannan shafin ba.
Haka yake, muna maganar cewon email ko mi kirkinka ba za ka ballanta nawa. Ana maganar ake neman miliyan 2, ai ka san ba za a iya ba.
Dalili
da haka waɗanda hannu ya kai gare su su ne za mu fara. To bari mu miƙa gaisuwar fata alheri ga ma'abotan sashen Hausa masu bi mu a shafin sada zumunta na Facebook, Abdullahi Mahmud da Abdullahi D. Yunusa sai Anthony Marcus da Bandado Umar Allah ya sa na faɗa daidai da Buka Umara Garba da Muhammad Kawu sai Yahuza Muhammad da Muftahu Said Muftahu sai Ibrahim Muhammad Aliyu da Kadai ko Kadai ne Malum Gana sai kuma Adamu Sani mai kyamare da Haruna Ali Haruna sai kuma Musa kai lalle da Shafi'u Sokoto sai kuma Shehu Usman Yakubu.
To a gaba kuma ga gaison fata alkhairi zuwa ga Umar Balakos sai Abdullahi Shamsu sai Hawwa Tukur Abubakar da Kabiru Habibu Habibu da Nura Hassan da Fatima Muhammad da Sha'ibu Sanusi da Adam H mai anguwa da Talha Umar da Armstrong Alvanus da Mudassir Jaimu sai Real Abubakar Bayawa da Rabi'u Kabiru Mara sai Zayanu Sani Benzini da kuma Salisu Abdulsalam.
Gaisuwar fata alheri ga ma'abotan sashen Hausa a wannan dandali namu na sada zumunta Facebook, John Jesse da Ahmed Aliyu sai Abubakar Yahaya Albani da Badabasi Sehu sai Nuru Suleiman Kawu da Ibrahim Abdullahi sai Saudat Alasan Guru da Hambali Haruna Fagen Gawo sai Musa Umar Gides za Lafiya da Sa'idu Lawan sai Jibrin Haruna da kuma Bun Fiyon.
To madalla a gaba kuma sai sakon fata alkhairi zuwa ga Usman Muhammad da Rabi'u Jibiya sai Nafi'u mai blouse Karu sai Babangida Sani da Abdulrazak Yahuza da Mudassir Murtala sai Mamman Salisu daga Jamhuriyar Nijar sai Abdulkadir Abubakar sai Tijjani Lakus da kuma Abu Sarki da Babagana Lawan sai Afaku Jafiya Simon sai kuma Umar Sa'idu da Buhari Nusa da kuma Umar Bulakos.
To bari mu rufe da waɗannan kalilan da zamu ƙara karantowa daga cikin ma'abotan sashen Hausa a dandalinmu na Facebook, Fatima Ummi da Yusuf Waziri sai Nasir Miko Abdullahi Danbatta da Suleiman Ibrahim sai Khadija Usman da Ummu Umama sai Mala Budal Muhammad Kirawa sai Mato Aisha Abdul da Bello Umar da Hakimi Alhaji Abubakar daga ƙarshe muna gaida Haruna Isa Jokolo da fatar an wayi gari lafiya.
To madalla kamar yadda kika faɗa bari mu ƙarƙare da fatan alkhairi zuwa ga Asma wa Aminu Aliyu da Nasir Isa da Ibrahim Yahya da Mas'ud Sabi'u sai Bin Hussein da kuma Nura Abubakar sai Baban Bashir Zango da Musa Alhaji Hassan da Abba Lawal da Adamu Hudu da kuma Umar H Abdullahi Umar sai Ibrahim Usman Indabo, sai kuma Ibrahim Tela ƙarshe da Mahadi Tijani Bukar, da kuma da fatan duk suna nan lafiya kuma suna cikin ƙoshin lafiya.
To amin suma amin, sai ku ci gaba da biyo ma shafinmu na sada zumunta Facebook, Twitter, duk dai waɗannan hanyoyin sada zumunta muna nan, idan kuka biyo mu sannan a hankali za mu ci gaba da zumunci irin haka. Kuma kamar yadda muke faɗa, idan da labarai da kuma gaishe-gaishe za mu iya komawa wannan dandalin, ma muna dubowa in hanyar email ɗin tana zama da wahala a kwanakin nan.
To lallai haka ne malama Grace.
Farko da sunan Ta'ala wanda ya mutane da dabbobi, da ya yi yau wajen aikin wurare gani shi ya yi yau gani, ƙara tsira wajen ganga can na ga Allah wuyara ne, malihi har samu har matan zaman zo habibi na. Assalamu alaikum masu cina da saurare.
Malama Grace, an ce wani ba arewa ya maida min martani
ko? Na ga maka, na ga maka, na ga maka mako da ya wuce na ce ba shi kuka ci na ce Malam Sule da ya bose araba mata aiko, ashe yana ji kafin Malam Sule zo sai da wani ba arewa ya kira shi ya ce shi ma zai maida martani. Kun cece shi tuma za
mu ai ni ma in faɗa miki na sami sakonni da ban maida gurneti da komi in gaya miki ciki har da mai arewa mai girma mai arewan kan giwa wanda ke san shi Abba Sarakin Cibiyar su ta can jihar Kabi.
To Professor Bube da Maiwa,
a kware da gaske
Professor Bube da Maiwa banya arawa,
aw
azai ga godan su.
Hadda tuna mai an kai shugaban abin ga gwamnan jihar Sokoto, tsohon jihar Sokoto, gwamnan jihar Sokoto na harko na harahun lake san ba'arina. To amma ai abin da Abba sani ba cewa ai zakata ana head komi ana head da zakka kwarai ko lalle, ina tabbata miki Shehu kan giwa wato yana da muhimmanci, suna na wanda adda muhimmanci ga jihar Sokoto. To amma ga komi ana head da zakka, to mai girma Shehu kan giwa zakata an kai suwa don ko alama
hali. To wannan Malam Ali dai ya ce shi ma zai mai da martani. Ga Malam Ali, to ga Malam Ali,
suna na Alina Melaya, mazaunin Yamai. Matsayina na ba'are a gaskiya zan shiga cikin hilin aburya ce in mara labarin wasu tuba samu hilla ne ta amarya buhulla ta ce aka samu ke amarya buhulla ta baki san madubi wanga madubi na dubawa yanzu shi kenan ki ɗauki madubi kina dubi sake ga kanki cikin madubi da kike kanki cikin madubi shi kenan sake aza kuka ke ce ai mishi zai miki kishiya da ya kike mishi zai miki kishiya shi kenan sake take goye ki faɗa mu uwa ita kun uwa sai ta ɗauki madubi. Da dauki madubi sai ta diba ta ce ta diba cikin madubi, sai ta diba sai ta gaganta cikin madubi shi kenan sai ta aza kuka ita kuma ta ce amma lalle wanga surki na ta ya ci amanarta kai yanzu in ba cin amana ba shi na in baka diya ta yarinya karama haka shi kenan ka dauki tsohuwa ka aza mata kishiya wanga ya zan ci amana mana to kai dan Allah in ba hilla ni ba haba za ki tantance wani daga ribin kanki cikin madubi shi kenan kawai sai ki ce an ci amana.
Wai abin gana da aka ce ma wai rariya ta ta dibi kwando ta ce maka kana zubar da ruwa.
Wato a cikin su in za ka kwatanta da shi da ya bada labarin ba arawa da yanzu su ma sun rama.
A to ke do Allah ai wanga shi faɗi na yaka faɗi ai wallahi wanga ina faɗa miki ba hilla ce na yawan ga abu ai wanga ta halta in faɗa miki ba hilla ce bayinta
to ga ba hilla ta la yar uwarka Fatima Isa wada ga abin da tace wai tana da wani labarin Fulani in jita
wannan
Fatima tana goyen bayan da Ali
na sani na a bata goyen bayan arawa kan ba ta kyale gida kan ta koma ba are na san Fatima Musa wada barkallahi da
Fatima tace wai wani ba Fulata ne na sanyin nan ya ga hadari ya hadu gari yayi baki irin sai shi kenan sai ya kama hanya zai tafi gida yana ta sauri zai tafi gida sai a haɗu da abokin shi babbarbare sai babbarbare ya ce miki kai Malam ni'ima Allah ma da za ta sauko maka shine kake ta gudu sai shi kenan sai Fulata ne ya daina sauri shi kenan ruwa ya mishi bugun duka yadda ke shi to sai shi lakafti kenan yana zaune wata rana sai aka sace yin hadari sai ya hango wannan abokin nashi babbarbaran shi ba yana fama saurayi da gudu-gudu zai tafi gida kai hadari sai shi ba babu latin tunda abin da aka ce mishi ni'ima Allah ce sai ya ce mishi a'a to kai malam rahama Allah
malam ba ka
san shi ne kake eh ba ka san ta shi ne kake gudu wai zaka shiga gida sai ba barbare ya ce ba fulata ne wai ai shi abin da yasa yake sauri wai dan kada ya taka rahama Allah ne in aka yi ruwan nan ya taka abin yasa yake sauri kai rahama nan ta zuwa ya taka ta wai sai Fatima ta ce wai da babbarbaran nan da sagina da fulata nan wai wade ne ya fawauta
a ke ma ke san babbarbarin ne babbarbarin nan kan ya hawauta walla babbarbarin kan ya fawauta
rahama ruwa da ke ci dan an ce miki rahama Allah dai da kuma wanda baya ai wai fawauta kana ganin wancan ba wayoyi miki ba kuwa
babbarbarin ya hawauta to ni dai na ita dai Fatima dai ba ta bada labarin da ya abin ga ai ta sa abin da ta kanuhi
to yanzu zamu bari masu sauraron mu su yanke hukunci zamu kafa wannan labari a shafinmu na Facebook mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana sai a garzaya domin mu ji me kuke cewa game da wannan muhawara yanzu abada dai
Murtala Faruk Sanginna
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
Jumbo, 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 Jumbo,